This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azzu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Alhamis, 1 ga watan Fabrairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai.
To Aisha, yau Alhamis shugabannin tarayyar Turai sun amince baki ɗaya kan shirin tallafin da Amurka miliyan 50 ga Ukraine bayan shawo kan kasar Hungary ta amince. Isra'ila ta ce sojinta sun gwabza da mayakan Hamas a fadin zirin Gaza, ciki har da kashe mayaka da dama a tsake da arewacin Gazar. Haka kuma za a ji cewa an yi hasashen za a samu sabbin masu kamuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa gwamnatin sojin Niger ta yanke alakar da rundunar sojin Turai a kasashen Sahel, lamarin da ya sa wasu 'yan kasar ke cewa
wannan kowar da aka yi yayi tun da yanzu ana cikin harkar transition ce. Harkar transition ce kuma harkar kusan in transition ne dole sai ana daidaita abubuwa.
To za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kuma za a ji cewa kotun kolin Najeriya ta jaddada nasarar gwamnan Adamawa Ahmad Umar Funtubi a zaben 2003.
Mai shari'a John Okoro, wanda ya shirya kuma ya karanto hukuncin a ranar Laraba, ya yi watsi da karar da 'yar takarar gwamna a jihar Adamawa a tutar jam'iyyar All Progressive Congress wato APC, Injiniya Aishatu Dairu Amir Binani ta shigar.
Kamar kullum a rana irin ta yau Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiyar uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma a yau shirin zai dora ne akan shirin na makon da ya gabata akan cutar hepatitis. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Alhamis shugabannin tarayyar Turai sun amince baki ɗayansu kan shirin tallafin dala Amurka biliyan 50 ga Ukraine bayan shawo kan kasar Hungary ta amince. Shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michael ya yi murna da yarjejeniyar, yana mai cewa EU na ɗaukar jagoranci da alhakin goyon bayanta ga Ukraine kuma ta san abin da ke cikin haɗari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi maraba da amincewar 'yan ƙungiyar baki ɗaya, yana mai cewa ta tabbatar da haɗin kan EU. Ci gaban tallafin kuɗi daga EU ga Ukraine zai ƙarfafa zaman lafiyar tattalin arziki da samar da kuɗi na dogon lokaci, wanda shi ma yana da muhimmanci kamar tallafin soja na matsin lamba kan Rasha, inji Zelensky a kan shafin X. Jami'an Ukraine sun ce wani hari da jiragen saman Rasha suka kai kan wani asibiti a yankin Kharkiv ya jikkata mutane huɗu a jiya Laraba. Ole Sinohob, gwamnan yankin na Kharkiv, ya ce harin ya auku ne da yammacin jiya Laraba a garin Veliki Burluk da ke gabashin birnin Kharkiv mai tazarar kilomita 20 da ya kan iyakar Rasha. Sinihob ya ce mamman ta sama sun afka asibitin, inda suka lalata gaban ginin da tagoginsa da kuma rufinsa. Ya kara da cewa mutane 38 ne aka kwashe, kuma ma'aikatan da majinyata sun samu lokacin ficewa bayan da suka samu sanarwar gargaɗi kafin afkawa ginin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da kakkaɓo jiragen saman Ukraine marasa matuƙa guda 5 da yammacin jiya Laraba. A ɗaya ɓangaren kuma, yau Alhamis, Isra'ila ta ce sojinta sun gwabza da mayakan Hamas a fadin zirin Gaza, ciki har da kashe mayaka da dama a tsake da arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ta kai farmaki kan wato Khan Yunus a kudancin yankin. An ci gaba da gwaza faɗan ne a daidai lokacin da masu shiga tsakani na shirin tsagaita buɗe wuta da ke shirin yi na zaman jiran ci gaban da aka samu wajen cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas da za ta kawo tsaiko na wani ɗan lokaci a yakin da kuma sakin fursunoni da Hamas ke tsare da su a Gaza. Shawara ta fito ne daga tattaunawar da aka yi a birnin Paris tsakanin jami'an Amurka da Isra'ila da Qatar da kuma Masar a farkon makon nan. Ana sa ran shugaban Hamas Ismail Haniya zai je birnin Alkahira domin tattaunawa kan shirin.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu buɗe taskar hotonninmu daga jamhuriyar Nijar. inda hukumomin mulkin sojin kasar suka yi wa sojojin rundunar zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Turai a Sahel, wato EU Cap Sahel, da shugabanta a umarnin ta fice daga kasar. Wannan mataki na gwamnatin Niger na zuwa ne daidai sa'ar da wa'adin da suka baiwa Dakarun ta fice daga kasar ya rage saura watanni hudu. A wani bangaren kuma gwamnatin ta kori babban wakilin hukumar da ke kula da samar da abinci a Majalisar Dinkin Duniya a kasar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud.
A cikin wata wasiƙa ce da ministan cikin gida na ƙasar Niger ya sayya wa hannu wace aike wa shugaban rundunar ECAP Sahel reshen ƙasar Niger ya sanar da baiwa sojojin rundunar su 15 kwanaki uku domin su fice daga cikin ƙasar ta Niger bisa zargin su da shigowa cikin ƙasar ba bisa ka'ida ba, kuma sun shigo ne ba tare da sun sanar da mahukunta ba. Alhali kuwa tun a watan Disamban shekarar ta gabata hukumomin mulkin soja a Niger suka soke yarjejeniyar tsaro da kungiyar tarayyar Turai, inda suka bata wa'adin watanni 6 domin dakarun Turan su fice daga cikin ƙasar Nijar baki ɗaya. Malam Musa Bilal, ɗan ƙungiyar farar fulla ne da ke goyon bayan hukumomin, ya yaba da matakin.
Gwamnati ya kora ECAP Sahel. Abinda gwamnati ya yi, don misali na ya yi, su je in gwamnati ya shirya in suna iya dawowa ma sai su dawo a kara tattaunawa da su, a yi rajejeniya da su, a san meye suke yi ECAP Sahel kinnan. Kawo menene ma aikinsu, mahimmancin aikinsu, menene kamata Nigerians su yi, ni a matsayin na society civil, wannan korar da aka yi ya yi tun da yanzu ana cikin haraka transition. Harkar transition ce, kuma haraka kun san in transition ne dole sai ana daidaita abubuwa, dole sai ana gyara abubuwa. Wannan mutanen an kora su, abinda muke so gwamnati in ma nan zuwa gaba sun so su dawo a zamana tare da su a tattauna.
A makon da ya gabata ne hukumomin mulkin sojan kasar ta Niger suka kori babban wakilin hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a Niger, wanda aka tare shi a filin jirgin sama ne mai lokacin dawarsa daga tafiya, inda suka bashi umarnin ficewa daga kasar nan take. To sai dai Abdulrahman Biyanu, wani da ke fafutuka a Niger, ya ce akwai bukatar gwamnatin ta musu bayani kan waɗannan matakai.
Ba ita bace decision ta farko wadda shugabanninmu na soji suka doka, wadda vraiment ba mu samu kamar cikakken bayani ba bisa wai me yasa aka tsaida wannan aikin nasu. In dai ana son taya ta yi kyau, ya kamata su fito su rinka mana jawabi bisa duka wani hukunci da za su doka zuwa ga wanga gari ko wanga gari.
Sai dai kuma ba dukkan 'yan Nijar ne suka yaba da wannan matakin ba na korar rundunar ta ECAP Sahel, yayin da aka samu rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan kasar ta Nijar.
Sunana Idrisu Mohammed. Wannan mataki da gwamnati ta ɗauka mataki ne wanda ya kamata a ɗauka, amma kamun a ɗauke shi a dibi me za ya haifar da wannan ba shi ba na farin. Ya kamata a ce kamun gwamnati ta ɗauki irin waɗannan matakan a yi taka tsantsa.
Sunana Zabairu. Korar su fa a tunanina alheri ne, saboda yau wurin shekara nawa suna cikin kasar ga an kawo su saboda tsaro, amma mu ba mu gane komi ba, har yanzu dai ba a yi maganin komi ba, suna nan suna aikin amma kamar ba a yi. Ya kamata a ce su kama mu saboda tsaro, amma babu ci gaban da muka samu.
Kungiyar tarayyar Turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta a game da matakin gwamnatin Nijar na korar sojojin rundunar ta ECAP Sahel, duk da cewa wa'adin kammala ficewar rundunar bai cika ba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto, sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga sauran labaran duniya.
Hukumomin India sun bayyana cewa kasar India ta girke akalla jiragen yaƙi guda 12 a gabashin tekun Bahar Rum domin samar da tsaro daga 'yan fashin teku. Kana ta bincike jiragen ruwa sama da 250, yayin da kasashen yammacin duniya ke mayar da hankali kan har-haren 'yan Houthi na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran. India bata shiga cikin rundunar da Amurka ke jagoranta akan tekun Bahar Al-Amar ba, kuma bata da jiragen yaƙi a can, amma a halin yanzu tana da jiragen yaƙi guda 2 a mashigin tekun Aden da akalla jiragen yaƙi 10 arewaci da yammacin tekun Larabawa, tare da sanya ido da jiragen sama, inji jami'an. Wannan shine Kano na farko da India ta tura sojojin ta haka a yankin, inji su. Ministan harkokin wajen kasar ya ce karfin ikon India da muradi da kuma martabar India sun bata karfin halin taimako a cikin irin wannan mawuyacin hali. An yi hasashen za a samu sabbin masu karuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050, daga kimantawar da aka yi na sabbin masu kamuwa da cutar miliyan 20 da kuma mutuwar mutane miliyan 9.7 a shekarar 2022, a cewar sabbin bayanai da hukumar kula da cutar kansa ta Majalisar Dinkin Duniya IARC ta fitar a ranar Alhamis. Rahoton wanda aka bayar da bayanan zagayowar ranar wato wanda aka bayar gabanin ranar zagayowar ranar ciwon daji ta duniya 4 ga watan Fabrairu yana hasashen mafi girman karuwar kamuwa da cututtukan daji da zai fara a yankunan da dan adam ya kasa ci gaba sosai. Hakan na nuni ga wata sabuwar hanyar da Majalisar Dinkin Duniya ta samar don auna matakin ci gaban zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa. Daga ƙarshe manoma sun sauka a Brussels don matsawa taron kolin shugabannin tarayyar Turai lamba su ƙara ƙaimi wajen taimaka musu da haraji da tsadar kayayyaki da shigar da kayayyaki masu arha. Suna jefa ƙwai a Majalisar Tarayyar Turai tare da tada wuta a kusa da ginin har ma da wasan wuta. Kimanin tarcoci 1,000 ne suka tare manyan tituna a birnin Brussels, cibiyar tarayyar Turai a cewar kiyasin da 'yan sanda suka yi. Wata tarakta ta daga tuta mai cewa idan kuna son duniya ku tallafa wa masu sarrafa ta, yayin da manoma daga Belgium da sauran kasashen Turai ke kokarin ganin shugabannin EU sun ji su a haduwar da za su yi daga baya. Wata tuta kuma an rubuta ba manoma ba abinci.
Safiru Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu arewa maso tsakiyar Najeriya, inda hukuncin kotun kolin kasar ta kawo karshen takaddamar siyasar da ake yi akan kujerar gwamnan jihar Adamawa, inda yayi fatali da tayi fatali da karar da yar takarar gwamnan jihar karkashin jam'iyyar APC injiniya Aishatu Dahiru Binani ta shigar. Wakilin muryar Amurka a jihohin Adamawa da Taraba Salisu Lado Garba na dauke da ci gaban rahoton.
Mai shari'a John Okoro, wanda ya shirya kuma ya karanto hukuncin a ranar Laraba, ya yi watsi da karar da yar takarar gwamna a jihar Adamawa a tutar jam'iyyar All Progressive Congress wato APC injiniya Aishatu Dahiru Amir Binani ta shigar, yayin da ta yi watsi da daukar karar da ta shigar na rashin cancantan kwamitin mutane biyar karkashin jagorancin mai shari'a John Okoro. Ta bayyana cewa abinda tsohon kwamishinan zabe na jihar Adamawa Barisa Hudu Ari ya aikata wani aiki ne na rashin da'a da aikata ta laifuka masu girma. Mai shari'a John Okoro dai ya ci gaba da cewa jami'i mai tattara sakamako ne ya kamata ya ayyana wanda ya ci koko wanda ya fadi a dakin tattara sakamako na hukumar zabe mai zaman kanta a inda aka tanadar domin a kaucewa hargutsi da kuma rudani. To ko menene ma sanata Aishatu Dahiru Ahmed Binani za ta ce dangane da wannan batu, kuma yaya ta ji da wannan hukunci da mai shari'a John Okoro yayi a kotun koli a Najeriya? Wanda ta ce
ita kotun koli abinda ta ayyana yau na karbe shi hannu bibbiyu, kuma na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya.
To ko wani kira kike da shi hajiya ga magoya bayan ki musamman yan jihar Adamawa?
Yadda na yi imani cewa duk abun da ya fito na karbe shi hannu bibbiyu, na yi imani cewa su ma hakan din yadda kotun koli ta yanke wannan hukunci su ma sun karba hannu bibbiyu.
A nasu bangaren jam'iyyar PDP kuwa jihar Adamawa, wadda kotun koli ta yana gamna Ahmadu Umaru Fintiri a matsayin wanda shine halartaccen zababben gwamnan jihar Adamawa, cewa suka yi lallai ilahin wannan al'amari ya musu dadi, kuma suna kira ga magoya bayan jam'iyyun adawa a jihar Adamawan da zo su hada kai su dunkule a inuwa guda domin a kai ga jihar Adamawa gaba, ta bakin mataimakiyar gwamnan jihar Adamawa Farfesa Kaleta Kwafarauta, wanda ta ce
yanzu dai mun kai ga karshen duk shari'a, mu zo mu hada hannu domin mu katin gaba Adama City. Adama dai tamu ci, bamu da wata jiha fiye da Adama, saboda haka koda wace fati ka tsaya da ka yi zaɓe, yanzu dai ga inda Allah ya kawo mu, kuma Allah ne ke zaɓin shugabanni. Yanzu dai mu zo mu haɗa hannu kamar yadda 'yan uwa za su yi wa juna, mu ka tallafi domin Adama ta samu cin gaba.
Honorable Usman Mauludu, wanda ke zama ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar APC a jihar Adamawan, wanda ya ce
to alhamdulillah mun gode wa Allah, ko muna ƙara gode wa Allah ko mun karbi wannan insha Allah, kuma in Allah ya yarda duk abun da za a yi muna nan a jihar Adamawa, duk shawara da za a bayar na ci gaban jihar Adamawa bayan Allah mun ganshi zamu don bamu da inda yafi jiyar Adama. Allah ba mu sa'a, Allah ya ciyar jiyar Adama da Najeriya gaba baki daya.
Suma nasu bangaren jam'iyyar PDP a jihar Adamawan ta bakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP a jihar Alhaji Hamza Madagali shi kuwa cewa yayi
lallai mun yi farin ciki da wannan sakamakon abun da kota yi yau din domin dama nasara mu dan Adamawa ne suka bamu wannan nasara ta zabi wannan gwamnati sannan suka kai kara zuwa kotu wannan babban kotu ta zo ta tabbatar da abubuwan da wancan kotu ta yi gaba daya an tabbatar wa shi mai girma gwamna tsere so lallai wannan abu a matsayin mu jam'iyya mun yi farin ciki kwarai da gaske
a yanzu haka dai a jihar Adamawan wasu na murna wasu kuma na cikin jimami tare da zulumi da tunanin cewar su rasa dukkanin damammaki Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Lado kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 na safe ga shirin mu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin a satin da ya gabata mun koro jawabi akan cutar hepatitis da ke shafar hanta inda likita ya yi cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar sai kuma kash lokacin da aka ibar wa shirin ya kawo jiki to kamar yadda muka yi alƙawari a wancan satin a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum likita gare ka
Alamomin cutar hepatitis ya rabu kashi uku. Na farko dai muna da su akan phases daya biyu uku. Muna da prodromal phase, muna da ecteric phase, ko muna da recovery phase. Shi prodromal phase shine wanda ake samun sa cikin kwanaki kadan musamman ma kwana bakwai yayi kasa wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wane ko wance tana da hepatitis. Tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum kaman na malaria, typhoid, zazzabi tare da sauran su kan zo da kaman zazzabi, dan ciwon ciki al misali dan jiri, mutun ya ji kaman amai wannan ma yayi amai dan ciwon kai dan kasala dan ciwon gabobi tare da sauran sakaso ga wanda bai tsananta a bincike ba ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clarking to ba za a taba sanin hepatitis bane wani sai maka maganin malaria ko na typhoid ko na ulcer ko na kaza ba tare da an riga da an san a shi hepatitis kake ko kuma kike dauke da shi ba sai sa yana da kyau likitoci yayin da aka samu mara lafiya zo da irin wayannan ba a tayin gwaje-gwajen ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike da shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da yazo ba da an so shi shine yake taimaka mana gurin yaki ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauran su ecteric phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ecteric wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi wani sassa ya fara canzawa musamman a so a ce ido sai ga ya fara yin yellow tafin hannu ya fara yin yellow tafin kafa ya fara yin yellow wannan in har ya muni ma har patin jikin shi daga nesa kana gani kaga yayi yellow sosai haka kana ganin shi ya bambanta da sauran tani bayan wannan sai ka samu ana samu kumburi na ciki ciwon ciki ya ƙara yin tsanani mutum yaji baya jin ko sha'awar cin abinci ko kuma yana fara cin abinci loma 1 2 3 yaji duk abincin ya riga da ya ishe shi tare da fitsari ya kasance ya yellow yellow din ma very very dark saboda wani abu shi conjugated/unconjugated bilirubin tare wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda wanda mutum ya fitsarin su a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantin da sauran su su ƙara yin yawa tare da wa'ansu sinadarai wannan shi alanin da kuma aspartate aminotransferases wanda shine ALT da kuma AST abin da yasa an yi wannan bayanin kuma ba dan komai bane dan a gane cewa yanda zaka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba zaka samu ba sai sa zuwa asibiti ne yake bamu dama sai mu san cewa okay to menene condition din wani irin hepatitis ne kuma ya za a yi mu shawo kan shi na uku kuma sune recovery phase wanda shine a gaba bayan kaman wa'ansu dan wata 1 2 sai duk wannan alamun da na faɗa din nan sai su disappearing ciwon ciki yakan zo ya bari a idon mutum da kuma tafin hannun shi yake yin yellow duk sai ya zo ya bari ga baki daya ciwon jikin ji kamar aman tare da sauransu amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutan hanta na hepatitis din ya tafi ba a'a akwai recovery phase ne wanda su immunoglobulin tare da su antigen da antibody suna aiki a wannan gurin wannan kuma shi bayani ne wanda aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane
shin cutar hepatitis tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana
to daga irin hepatitis din ne saboda akwai waɗanda su cikin kwanaki kadan ne suke iya bayyana musamman hepatitis A da E sun kwanaki kadan ne sai kuma B da C akan dauko dan sati 1 sati 2 kuma ya dan fi haka da kadan amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taba nunawa ma har sai mutun yana da hepatitis B so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya dauko ya kamu da shi ga lokacin da ya fara sai dai ana sa rai yakan dauko kwanaki kafin har ya shiga jikin mutun ya shiga hantan har ya fara nuna irin waɗannan alamomin wanda in aka jajinin mutun har za a gani a jiki amma dan musun alal misali ya je ya sadu da mace ko kuma macen da sadu namijin da yake da shi jiya ko shekaran jiya a ce yau ita ma ta dauka a wannan ba gaskiya bane
to likita wani nau'in hepatitis ne yafi tsanani
duk nau'in hepatitis suna da tsanani matuka amma wanda yafi muni a cikin su sune wanda suke causing more serious complication menene complications din wannan hepatitis din nan muna da acute liver failure wanda duka suna iya jawo acute liver failure wanda in ba yi komai akai ba akan yi leading to chronic liver disease wannan abu shi CLD wanda amma yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan to sisa zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan adam however hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi to shi ma yana iya causing wa'innan acute liver failure da na faɗa wannan abu shi fulminant hepatitis sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease mukan samu na abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantan mutum ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari kaga wani abu kaman kuraje ya fito sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu shi sai hepatocellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya akuda shi to ba a cika samun magani ba wanda kuma in typical word wanda zan faɗa na Hausa shine cancer na hanta wato hepatocellular carcinoma cancer na hanta wanda ya muni sosai wanda babu wani standard magani maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantan mutum sai a mayar masa wani amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yawanci ba a cika samun nasara akai ba
to likita shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis manya ne yara ne tsofi ne ko kuma matasa
to daga bayanan da nayi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis amma ga musamman A and E shi aka hepatitis A tare da hepatitis E din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan dauke da su na gaba sukan dauke da wannan cutar na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karban jini ba tare da an screening ba wannan kuma ya fi aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana bukatan jini leda 3 leda 4 don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana dauke da wannan sinadari na cutar so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abun mamaki bane yayi saurin daukar na hepatitis din sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda sai ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko yake dauka da shi sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne on its own wanda boye shi alcoholic liver disease so yayin da ya kasance baka cikin layukan waɗannan mutanen da na lissafo da dan Allah subhanahu wataala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis amma in ya kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin waɗannan group of mutanen da na lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani abu makamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji daɗin jikinsu wanda kuma ba wai jin daɗi ba ne cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya ɗaukan wannan cuta na hepatitis ɗin.
To likita ya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
Tsananin cutar yayin yayin da ba a dauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kaɗan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taba har da sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi postnecrotic cirrhosis kuma uwa ba kan samu kansa na hanta wanda the moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani
yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya
ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalolin da ake samu ba mu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a guarantee ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutan ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A sune mutum dubu kaza masu hepatitis B sune mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka zaka ga marasa lafiya guda 100 a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane kaga mutum kamar a ce 3 zuwa 5 suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba amma wanki bane kaga mutum daya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yanda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zuwa warke bai ma san yayi gabaki daya ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa riga kafi ya fi magani mu huta lafiya
a gaida Hawwa Kulu to da wannan ne kuma muka kai ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen yau alhamis shugabannin tarayyar turai sun amince baki ɗayan su kan shirin tallafin dalar Amurka biliyan 50 ga Ukraine bayan shawukan kasar Hungary ta amince shugaban majalisar turai tarayyar turai wato Charles Michel yayi murna da yarjejeniyar yana mai cewa EU na ɗaukar jagoranci da alhakin goyen bayan ta ga Ukraine kuma ta san abin da ke cikin hadari Jami'an Ukraine sun ce wani hari da jiragen saman Rasha zai kai kan wani asibiti a yankin Kharkiv ya jikkata sama da mutane hudu a jiya Laraba. Oleh Snohov, gwamnan yankin na Kharkiv, ya ce harin ya auku ne da yammacin jiya Laraba a garin Veliki Buluk da ke gabashin birnin Kharkiv mai tazarar kilomita 20 daga kan iyakar Rasha. Snohov ya ce mamai ta sama sun afkawa asibitin inda suka lalata gaban ginin da tagoginsa da kuma rufinsa. A ɗaya bangaren kuma yau alhamis Isra'ila ta ce sojinta sun gwabza da mayakan Hamas a fadin zirin Gaza ciki har da kashe mayaka da dama a tsakiya da arewacin Gaza yayin da Isra'ila ta kai farmaki kan Khan Yunis a kudancin yankin. An ci gaba da gwabza fadin ne a daidai lokacin da masu shiga tsakani na shirin tsagaita buɗe wuta da ake shirin yi na zaman jiran jin ci gaban da aka samu wajen cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas da za ta kawo tsaiko na wani ɗan lokaci a yakin da kuma sakin fursunoni da Hamas ke rike da su a Gaza. Hukumomin India sun bayyana cewa kasar India ta girke akalla jiragen yaki guda 12 a ƙarƙashin tekun Bahar Rum domin samar da tsaro daga 'yan fashin teku. Kana ta bincika jiragen ruwa sama da 250 yayin da kasashen yammacin duniya ke mayar da hankali kan hare-haren 'yan Houthi na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran. India bata shiga cikin rundunar ba wato bata shiga cikin rundunar da Amurka ke jagoranta akan tekun Bahar al-Ahmar ba kuma ba ta da jiragen yaki a can amma a halin yanzu tana da jiragen yaki guda 2 a mashigin tekun Aden da akalla jiragen yaki 10 arewaci da yammacin tekun Larabawa. An yi hasashen za a samu sabbin masu kamuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050 daga kimantawar da aka yi na sabbin masu kamuwa da cutar miliyan 20 da kuma mutuwar mutane miliyan 9.7 a shekarar 2022. A cewar sabbin bayanai da hukumar kula da cutar kansa ta Majalisar Ɗinkin Duniya IARC ta fitar a ranar Alhamis. Rahoton wanda aka bayar gabanin zagayowar ranar ciwon daji ta duniya, wato ranar 4 ga watan Fabrairu, yana hasashen mafi girman karuwar kamuwar cutukan daji da zai fara a yankunan da dan adam ya kasa ci gaba sosai.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na rana a yau Alhamis, amma zuwa anjiman ku misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labarai da kuma Julie Ladders Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, sai wanda ya sada mu da ku Mr. Pete Hanley, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, amma a dakaci shirin yau da gobe. Ma'assalama.